jirgin sama din Nas Airline na kasar Saudiya ne ta kwashe rukunin farko na alhazan Ghana su 405 kamar yadda Alhaji Usma'ila Jigo a hukumar aikin hajin kasar yayi wa muryar Amurka karin bayani a wayar tarho.
Da farko ya tashi daga alhazan Ghana mutane 405 sun ka tashi yau da safe zuwa Manji. Akamali ne jirgi guda hudu da tashi kowane jirgi ya ci mutane 433 in ka gama duka ya baka alhazai 1732.
Kafin maniyyatan aikin hajin su shiga jirgin sama, shugaban hukumar aikin haji Sheikh ICQ ya bukaci da maniyyatan aikin hajin su yi kokarin daukaka tutar kasar Ghana ta hanyar bin dokoki yayin da suke sauke faralin su a kasa mai tsarki.
Mu duba komai da ba kuna yi daga yau har zuwa nan har a kai wuri. Kai
wasu maniyyatan aikin hajin sun tofa albarkacin bakin su.
Sunana Tahiru Hanifatu, da muka zo wallahi ba wani matsala. Mun gan kuma wuri yayi fine, kuma akwai fili yanda ya kamata, kuma muna gan kuma process nan na tafiyar smoothly, ba wani damuwa, ba wani matsala. Insha Allah ni ma na zo in je in ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina so in je gabashi insha Allah da izinin Allah. To gaskiya alhamdulillah wuri yayi kyau dai, mun gode ma Allah ka yayi kokari. Mun ga yayi kyau.
Sai dai ana sa ran maniyyatan aikin haji su 1732 ne za su tashi daga Tamal a jihar Arewa, kazalika 1337 su tashi a filin sauka da tashin jiragen saman kasa da kasa ta Kutuka dake Accra. A kowace shekara Ghana na samun kujerun aikin haji fiye da 6,000, amma bana adadin sun ragu sakamakon wasu matakan da hukumomi a kasar Saudiya suka dauka tun lokacin da cutar COVID-19 ta zama annoba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.